Za mu koma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda aka soma wasannin quarter final ko quarter final na kofin kwallon kafa na kasar, inda ranar jiya USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kara da AS Sonidep a Stade Municipal na babban Niamey. Sai kuma wasannin da suka rage shine na AS Nijinak ta wutar lantarki da GS Tawa a babban Niamey, a kokana ta Arlette Jar Agadez ta karbi bakuncin Tagore Provincial ta Doso, sai AS Douanta Custom ko kuma ta Douane ta jamhuriyar Niger a Yamai za ta karbi bakuncin AS University ta babban birnin Yamai. A wasannin kwallon kafa na jaha-jaha na kasar Faransa kuwa, wata wasa ce da ta wakana a ƙarshen makon jiya ta kawo rudani sosai, inda Arles Fas ta yi wa Septems ci 22-1, sai dai wannan nasarar ce ta baiwa club din na Arles Fas damar jan ragamar rukuninsa saboda tserewa da yawancin kwallaye a raga gaban ƴan kwallon Martigues. Wannan ya haifar da shakku da ma zargin yin sarande a wannan karawar, inda tuni hukumar kwallon kafa mai kula da kankanan azuzuwa ta kasar Faransa ta girka kwamitin bincike game da wannan karawar. A dai wasannin kwallon kafa ba kasafai ba ake ganin irin wannan ci kaca na sama da kwallaye 20 a karawa guda. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF a yau Talata ne ta bada sanarwar zabar kasar Morocco domin karbar bakuncin karo na karshe na wasan kofin Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afrika na wannan shekara ta bana ta 2022. Hukumar dai bata bayyana a kowane gari ne ba a kasar ta Morocco za a gudanar da wannan karawar ta karshe, amma ta sake zaben wata kasa ne bayan da kasar Senegal ta yi jifa da wannan tayin da aka yi mata a can baya, yayin da kasar ta Morocco ce kawai ta yi saura daga cikin waɗanda suka buƙaci karɓar bakuncin karawar. Za a yi karawar ƙarshe ta bana ta shekara 2022 ta wasan kwallon kafa ta Champions League ta nahiyar Afrika a ranar 30 ga watan Mayu nan da muke ciki idan Allahu ya kai mu. Yanzu haka dai a wannan kwamɓalar a karon kusa da na ƙarshe, karo na farko ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Morocco Wydad Casablanca ce ta wa Petrol Luanda ci 3-1 a Luanda ƙasar Angola, yayin da Al-Ahli ta ƙasar Misira ko kuma Egypt ta wa Entente Sétif ta ƙasar Algeria ci 4 da nema a karawar su na farko. Ƙungiyoyin za su sake yin karawa na biyu-biyu ne tsakanin su domin tantance ko wacce je daga cikin su za su kai ga wasan ƙarshe na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afrika na wannan shekara ta 2022. Haruna Mamman Bakon da birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.